duk da matsalan tsaro da ake fuskanta a shirin arewa maso gabacin Najeriya, hukumar kaftan din Najeriya ta tara fiye da naira miliyan 78 daga jihohin Borno da Yobe da ma ake fama da matsalar tsaro a waɗannan jihohi. Jihar Borno dai ita ce kaɗai jiha da ke makabta da ƙasashen Afirka uku da skala Niger da Kamaru da kuma Chadi cikin dukkanin jihohin da ke faɗin Najeriya. Wadda ma ke fuskantar waɗannan matsaloli musamman ma na fasa kori da ma matsalar ta'addanci wadda kuma ya shafi dukkanin waɗannan ƙasashe guda ukun. Shugaban hukumar custom ɗin wato controller da ke kula da jihohin Borno da Yobe, Mr. Ambalaga Joshua, ya ce yanzu hakan sun rufe wasu kan iyakoki guda goma cikin 13 da ake da su a waɗannan jihohin biyu sakamakon matsalar taɓarɓarewar tsaro. Wadda kuma ya ce yanzu hakan suna gudanar da yaƙe-yaƙen ayyuka ne a kan iyakokin garin Gamboro da Banki da kuma Gaidam sakamakon waɗannan matsaloli. Mr. Ambalaga Joshua ya ci gaba da bayaninsa, yana mai cewa
sadly on the 29th of June we had another truck loaded with 50 kg each of 100 bags of imported foreign rice with local beans which are brought from France. The beans was used to conceal the rice.
Yace ranar 29 ga watan Yuni sun kame wata babban mota dauke da shinkafar waje da kuma wake wadda ta yi amfani da waken don kokarin ɓadda sawu. Controller ya kuma ba a rundunar sojan Najeriya wadda yake da taimakon su ne aka samu nasarar gano waɗannan kayayyaki. Turaki Alamuri shi ne mataimakin controller na jihar Borno wadda kuma ya yi bayani game da batutuwan da ya shafi harkokin custom a wannan shiyar kamar haka.
Eto akwai kayayyaki daban-daban, akwai kifi, akwai shinkafa, akwai wake, akwai masara, akwai sabulu.
Kai magana ne kifi, kamar kifi an hana su zuwa shiga, hana shigo da shi ne da wake hakan nan.
Shi kifi, wake, masara a wayannan abubuwa ne wanda ba hana shigo da su ba, da su da kaman dabbobi, nau'in dabbobi, awaki, shanu, tumakai da sauransu wanda mu muna karɓan duty a kansu. Amma kuma su wayannan wanda ake yaki da su suna amfani da wannan daman, suna shigo da su, sannan kuɗin suna amfani da su wurin ƙarfafa nasu yaki da suke yi.
Yanzu na fahimce ka za a iya gwanjar da waɗannan kayayyakin bisa doka?
Yanzu kawai umurni muke jira daga headquarter ga yadda za ku yi da su. Daman kuma akwai wani umurni wanda tun hawan wannan gwamnati kan cewa duk wani abun da ya shafi kayan abinci ko daga ina ne wanda custom suka kama a Najeriya, to ai kokari maza-maza a tura ma yan gudun hijira.
To ran kace kamar wani kalubale da kuke fuskanta ne?
Eh to daman duk kamar yadda kowane ma'aikace kenan ya fuskanta ne. Akwai wannan matsalan na tsaro din, akwai matsala na kamar yanzu da ake maganan damina hanya. Kaga da in ka duba abinan a ka'idance muna da boda 13 ya kamata. To amma har yanzu uku ne ake dan samu a ɗanye dan motsi ta abinan Gamboro, Gaidam da kuma Banki da aka a watan April aka bude.
Daga ƙarshe hukumar kwastomin ta kuma gargaɗi jama'a da shi hankali da 'yan damfara da ke karɓan kuɗaɗe a wurin jama'a ta sunan cewa za a sama musu aikin kwastom wanda yake har yanzu ba su ɗaukan ma'aikata ba. Haruna Dauda Bibu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.